Komai yanau zan yi shi dake murayi tare zan so in mace dake ko ba duhu taurari na haske ko babu komai ashe zan fada labarin zuciya wannan shi zan jandada kin kwashe komai tilas kin fada a zuciyar yake ki ban shi bidda lokacin na ki duniyar ta ki kar da ki bar misali ki bar mama ki zanabi ki zanaje ne fadarki yara zaman ki sha'anin ki raina da komai duka na baki ki dena raki shakuri minki ɗan mata ƙaryar su suka yi ki komai wuya ba zan bari ki ba ya wa zuciyar da take san ki ba da wasa ba tabbatar mina mafarkin da ne kanki bai yi ƙarya ba kyanki kyandiri kyawun kamalarki ke ce idan duba farin cikinki na wani wallahi ke kaɗai nake duba sanarwar idaniya farin ciki na duniya mai kyan ado da ta'afiya ki sha zaman ki lafiya sanarwar idaniya farin ciki na duniya ki sha zaman ki lafiya mai kyan ado da ta'afiya yara zaman ki sha'anin ki raina da komai duka na baki ki dena raki shakuri minki ɗan mata ƙaryar su suka yi ki komai wuya ba zan bari ki ba